Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin abar ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce rundunar sojin ruwan Amurka ta shirya tsaf don amfani da wasu sassa na sansanoninta wajen gina wasu dirka-dirkan wuraren tsare masu laifi, saboda a rika tsare dubban bakin hauren da aka kama yayin yunkurinsu na ƙetar kan iyakar Amurka ba bisa ƙa'ida ba, muddin ma'aikatar tabbatar da tsaron cikin gida ta Amurka ta buƙaci hakan. Jami'in ya tabbatar da bayanin da ke nuna cewa rundunar sojin ta Amurka ta rubuta takarda ga sakataren rundunar sojin ruwa Richard Spencer, mai bayanin wasu wurare a lungunan jihohin California da Arizona da kuma Alabama, a matsayin inda za a iya kafa tantunan garkame duk wani baligi bakon haure da aka kama. Daftarin takardar na nuna cewa rundunar sojin Amurka na iya tsare bakin haure kimanin 47,000 a kowanne daga cikin sansanoninta na jihar California, ɗaya a San Francisco, ɗaya kuma a kudancin California. Takardar ta kuma ce ana iya tsare bakin haure kimanin 25,000 a wani sansanin da ke kusa da Mobile, jihar Alabama. Sannan kuma wani adadi na bakin hauren na iya zama a wani rukunin tantuna a Yuma, jihar Arizona. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar maka harajin kashi 20 cikin 100 kan motocin da ke shigowa daga Turai, a matsayin martanin harajin da kasashen Turai suka saka kan kayayyakin da ke shigowa daga Amurka. Je jama'a, wato kwana guda bayan da sabon harajin na kasashen Turai ya fara aiki, Tom ya rubuta a kafar Twitter cewa muddin ba a gaggauta dakatar da wannan haraji da kuma tarnaƙin ba, za mu maka harajin kashi 20 kan dukkan motocin da ke shigowa Amurka. Ƙwararru sun ce irin wannan harajin ka iya gurgunta tattalin arzikin Amurka da Turai. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kammala tattaunawa tsakanin shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran 'yan tawaye Riek Machar a birnin Addis Ababa na kasar Habasha ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. To amma watakila mutanen biyu za su sake ganawa, mai yiwuwa ma nan da sati biyu, a birnin Khartoum na kasar Sudan. Ministan yaɗa labaran Sudan ta Kudu Michael Machel, wanda ya dawo Juba daga Addis Ababa jiya Juma'a, ya gaya wa manema labarai cewa majalisar ministocin kungiyar kasashen kuryar Afirka IGAD a takaice sun ayyana kawo ƙarshen ganawar ta Addis Ababa. Ya ce shugabannin kungiyar ta IGAD sun yi kira ga Kiir da Machar su ci gaba da tattaunawa kan batutuwan da har yanzu suke da saɓani a kai, su kuma amince su gana a Khartoum, babban birnin kasar Sudan, sati mai zuwa. Sannan in ta yiwu a yi taro na gaba a birnin Nairobi kasar Kenya. Wakilan Kiir da Machar duk su ma sun tabbatar cewa ba a cimma jituwa a ganawar ta Addis Ababa ba. Cibiyoyin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Yemen na ƙara azama wajen ayyukan jinƙai a birnin Hodeida mai tashar jirgin ruwa, a yayin da yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da dakarun 'yan tawaye da ke daɗa tsanani a ƙoƙarin da kowane ɓangare ke yi na ƙwato tashar jirgin ruwan, al'amarin da ke jefa ayyukan wato rayukan fararen hula cikin haɗari. Yanayi ya daɗa rincaɓewa tun bayan da sojojin gwamnati tare da goyon bayan sojojin gamayyar da ƙasar Saudiya ke jagoranta suka ƙaddamar da wata fafutuka mako guda da ya gabata, ta sake kwato tishar jirgin ruwan ta Hodeida wadda ke hannun yan tawayen Houthi. Majalisar Dinkin Duniya na daukar Yemen a matsayin inda ake fama da matsalar jinkai mafi muni a fadin duniyar nan. Ta sha famar kokarin cimma yarjejeniyar kwance da mara tsakanin bangarorin biyu amma ba tare da nasara ba. Jami'ai a Afghanistan sun fada jiya Juma'a cewa yan tawaye sun kama ma'aikata a wani na wani kamfanin gine-gine su 33 sannan suka kashe jami'an tsaro akalla 20 a wasu hare-hare daban-daban. Hasali ma kungiyar Taliban ta kaddamar da manyan hare-hare a fadin kasar ta Afghanistan tun bayan da ta ayyana kawo karshen tsagaita wuta albarkacin karamar sallah a ranar Lahadi. Har ta kashe jimlar jami'an tsaron Afghanistan sama da 100 tare kuma da murkushe wani yankin ƙasa.
To labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike ka o da rabon wani
sargen mu da uban gala da ma zagi ba ya gaba ba ba sargen mu da uban gala da ma
Barka ba da sake dawowa a cikin wannan sabon shirin.
Haka yake to barka dai daula barka da tashi.
Barkamu.
Ai dai yanzu kin san ba zaki ce akwai sanyi ba sanyi sai zafi sai ruwa.
Kwarai da gaske kam.
To ya shagulgulan sallah an yi lafiya?
To mun gode Allah ka san mun dade muna shagalin sallah wannan karan an sha fati iri-iri.
Shine ai kun yi na sashen
Hausa. Kun yi na sashen Hausa mun yi na African Division mun yi namu na kanmu sannan kuma mun yi na kungiyar Hausawa Arewa da suke zama a Maryland da Washington DC da Virginia. mun sha kida mun sha barmani coge da shata
daidai ruwa daidai kurji to kin san ai lokacin fatin da aka yi na nan sashin Afirka ne baba Yakubu yau yana tuna mishi asiri yawar butu kin san me yace waya aka yi ne da koshin ko da shinkafa ake yin tuwo me yasa ake yin tuwo da shinkafa yace wallahi iri dai santin da dana yake nan musin ma da yace abinci a gida yace tuwon shinkafa ce dole hedar shinkafa za a yi tuwo muka ce eh muna ke da zuwa
to baba ai ka san baba akwai san tuwo
eh bare kuma na shinkafa kin san shi da san shinkafa
ai tuwon shinkafa yayi fa
to yanzu kafin mu lula cikin gaishe-gaishen daula akwai wani ban Allah da zai yi aure nake san ta shi murnar lokacin sunan shi Zaharuddin Umar amma muna ce mishi El Zaharuddin Umar wanda za a daura aurensa da amaryarsa Aisha Shahid Ibrahim Hamdala wanda kuma za a yi ranar 30 ga watan Yuni nan insha Allah sannan za a daura da karfe 2 da rabi na rana ko in ce na yamma a Najeriya kuma za a daura ne a gidan Alhaji Garba mai takalma a unguwar Gabas dake Turanci a jihar Katsina jihar
Katsina to a garin mu za a yi Allah ya ba su zaman lafiya ya sa a yi asa'a
to amin amin sannan kuma bayan wannan akwai wani ban Allah shi kuma da shi ma zai aurar da ya iyalan commandant na kwalejin horar da yan sandan kwantar da tarzoma ta Najeriya da ke Ira Oragun a jihar Osun ACP Alaudu suna gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa wurin daurin auren diyarsu Khadija Ali Audu wanda za a daura ranar Juma'a mai zuwa 29 ga watan nan na Yuni da yake nan kuma insha Allah ba daura da karfe 1 na rana wato da azhar kenan a babban masallacin Juma'a na titin Bakori Market a Kabala Kostin dake Kaduna to sai mu ce Allah ubangiji ya sanya alheri ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari
to amin
to sai kuma ina ga shagashan kafin mu miko miki abu magana zuwa shafin Facebook ko na ga ke ma kamar
akwai wata takarda a hannuna akwai wata gaisuwa ta musamman
duk bata bace ba ta
fiyawa
ta fiyawa fada gaisuwa to sai gaisuwar sallah zuwa ga mutanen Agege Lagos kenan ko da farko akwai Alhaji Sani Shaibu shugaban yan goro akwai mai martaba Alhaji Tasiu Musa sai Alhaji Dallami Kaura da Dr. Babale sai Abdulhamid Gane Yakubu sai kuma Captain Dan Asabi sai Alhaji Mustafa MC da Malam Mu'azu sai Alhaji Sai Muhammad da kuma Alhaji Muhammad Bashir da Alhaji Said Dan Tsoho sai Alhaji Sumaila Almajiri da Malam Bala Kano sai daga ƙarshen Alhaji Saru Bahaushen Bafulatani ko kuma Alhaji Saru Bahaushen Bafulatani sai mu ce dukkan su da fatan suna cikin koshin lafiya a gege dinga
to amin
kuma Allah ubangiji mai ta mana wata sallar lafiya
to amin wannan dake hannuna ita ma gaisuwan sallah ce
to bismillah
eh wani aika mana gaisuwa ta musamman ta sallah daga Bello Lamai to shine yake mika sakon gaisuwar sa zuwa ga mutane kamar haka yana mika sakon gaisuwa zuwa ga Abdulrahman Rabi'u sarkin gida tare da dukkan iyalansa da Alhaji Rabi'u Yahaya dake anguwan Kanawa Kaduna tare da Hajiya Binta Salim dake Jalingo Taraba da kuma Malam Ahmad Rufai Lamai tare da Nuru Lamai da Ibrahim Lamai da Malam Adamu Lamai da abokin sa Bashir sai daga ƙarshe yace yana mika gaisuwa ta musamman zuwa ga Yunusa dake bayan fadan mai martaba Sarkin Bauchi da abokin sa Alhaji Muhammad MA dake CAC Abuja da fatan duk sun yi sallah lafiya
to haka yake to sannan kuma bari mu mika gaisuwar musamman zuwa ga Dr. Salisu Bala na Arewa House wanda gaisuwar fatan shi bari huce zuwa gare ka ta musamman game da gudunmawar da kake yin barawa in muka neme ka koyi bisa tattaunawa da duk waɗanda ma suke ba mu gudunmawa a cikin shirye-shiryenmu na nan gidan gaba daya da waɗanda ma suke sauraron mu daula
na'am Alhaji Usman
to Allah kai mu gaba daya mu sauke farali
amin
to samu a shiga shafin majalisar abari ya huce na Facebook
gaisuwan fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Shaibu S Fada da Nasir Muhammad Bubuci da Yusuf Adamu Big Brother tare da Zainab Sheikh Usman sai Suleiman Magajibiri da Nazifi Musa Abubakar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Haruna Siraj gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Awalu Jangalulu Jangalulu tare da Alhaji Gada da kuma Mustafa Aminu. Gaisuwan fatan alherin mu na Abare ya huce zuwa ga Awwal Abubakar tare da Musa Muhammad Awwal da Lawal Gogari Gogari. Gaisuwan fatan alherin Abare ya huce zuwa ga Ayu Abubakar Ibrahim tare da Bashir Adamu Bashir. Gaisuwan fatan alherin Abare ya huce zuwa ga Suleiman Mali tare da Rahmaniya Kafin Madaki da Hassan Ibn Tijani. Gaisuwan fatan alherin Abare ya huce zuwa ga Ahmad Idris tare da Awwal Salisu da Muhammad Abdullahi. Fatan alherin Abare ya huce zuwa ga Badamasi Garba ɗan Katsare tare da Umar Faruk da Ahmad Rabi'u Adam sai kuma Lawan Waziri tare da Abdurrahman Umar. Sai daga ƙarshe takardar da ke hannuna gaisuwan mu zuwa ga Ahmad Musa Ƙauran na Moda tare da Muhammad Abubakar Wada da Abdul Journalist Usman. Fatan alherin mu na Abare ya huce zuwa ga Ahmad Tijani da Aliyu Abban Zainab. Muna fatan kun tashi cikin koshin lafiya kuma duk kun yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana.
Amin amin daula. To bari mu dan shakata mu dawo.
Allah amin kun izani kun gala fitani. Ya wani ya Allah amene kun izani kun ihu filani fawa mai tuwa ma Allah amene kun sakani kun gaza sami fawa mai tuwa ma Allah kowace kudin lance na shi ne kowace hancin lance na shi yake ga wannan Chi kudin lanche na shi ne
kowace hancin lanshi na shi yanki ga wani lalayin kuka wani ya Allah ku iza ni kun ga zahidan
ta
wa mai tuwa ta ya Allah amma ku iza ni kun ga zahidan
ta wa mai
tuwa ta ku ku ka iza ni manna ja shata
ta wa mai
tuwa ta nan sa an sanda su ka dauri shi
ta wa mai tuwa ta
to gashi an sake shi ina kuka waya wani ya Allah dan ni kun saka ni kun ke kun saka ni
hawa mai duwa ma da kaji
waya wani ya Allah dan ni kun saka ni kun ga zaka ni
hawa mai duwa ma da Allah
ko kai ni jangale shi mai tuba tsohon makaɗi ne mai shata idan na je wurin shi na mai tuba wataƙila gobe ya hima can shekara hudun wataƙil in ci o wayo ni ya Allah dan ne kun saka kun ga za ta kuma ne lumbu lumbu ta kai ke
hawa mai tuba ma
ya ba ku cin samba
hawa mai tuwa ma Allah
da ya hanji ala sun wanki kowa su tura sai sab 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 sai ya ta zatai yan birni ne can sai kaga ya ruga a guje sai ya gare su yana kuka yun ya Allah dan minni kun saka ni kun ke kun sani
hawa mai tuwa ma
ya wani ya Allah dan minni kun iza ni kun ke kun tani
hawa mai tuwa ma da
ku kullun ajiya bai samu
hawa mai tuwa ma da
can fi arfi ta ma shi aikin ta
hawa mai tuwa ma
kan ba wai kai
atti ne ke ta fada gagga sun yi guma za su kai wata ƙaƙƙarar ma ya ƙanwansu sai jallar kuntar dauke kawai da ta dauke kowane juna a jikin shi sun tafi sun kwanci
hawa mai tuwa ma
waka ya kalamar sai tsaye-tsaye kaji ita ce ta kada su
hawa mai tuwa ma
ga daya nan na fasa kuka waye woni ya ni ne kun saka ni kun ke ku
hawa
mai tuwa Allah ke da adon ma Allah ni kun saka ni kun ke ku
to daula mun dawo barka da warhaka barka da dawa kuma wato labarai ne guda wurin uku a hannuna amma kila biyu zamu iya karantawa saboda lokaci Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi ne ya aiko mana dayan kuma wanda ya aiko shi shine Yusuf Mai Gombawa ya aiko da labarin babarbari ne shi Mai Gombawa kenan sai wannan shi kuma Bala ya aiko da wani labari akan wani irin kwartaye kwarto kenan ko sai ɗayan kuma wani bagobiri ne da ya ci rana a Niger to ina ga bari mu fara da wannan da ga dan guntu ne tukunna wai wani labari ne na babbar bare abokansa duk sun yi karatu irin na addini sosai har ma suna ta wa'azi musamman irin watannin Ramadan in sun zo irin wa'azi na tafsir din nan da ake kira saboda haka barbare kullu yana jin kishin abin shi kuma gashi yaƙin karatu saboda haka yace to bari dai shi ma dai ya fara da wa'azin nan shi yana kyashi kenan kawai ya sai babbar rigar shi rangami mai bunjima din nan ya dirka sannan kuma aka daura masa rawani ya tara jama'a to wa'azin sa dai na farko kalmar farko da ta fito shine jama'a ta san cewa rantsuwa ba ta da kyau yawan rantsuwa ba ta da kyau musamman kalmar aradu sai mutane suka ce a haba malam sai malam ya ce aradu ba ta da kyau
a'a
to kai ga shiyayi
ya ga wa'azi ba ta da kyau kuma shi ya maimaita aradi ba ta da kyau
sai da aradi kawai aka kwashi dari nan wa'azi ya watsi
ai ko dole a tattara ko ba gida
yawa to me bugon bawa ji haka yace wannan babarbaro ya aikata to sai kuma labari na gaba na Bala Muhammad ne yace wata rana ne ana zaune a majalisa irin majalisa nan ta cikin unguwa sai ake tadin cewa gobe Lado dire ba zai tafi Lagos ashe cikin majalisa akwai kwarto shine yake Allah dare yayi dan ya tafi can gidan Lado
kwarto Lado dire bai tafi Lagos shi kuma
yaje yaje Lagos a tunda yaji an ce ya tafi Lagos nan kawai shine dare na yi fa sai kawai ya kama sando kawai ya gidan Lado yana zuwa kawai ya kutsa kai cikin daki abin shi ashe abin mamaki akwai wani takwaransa kwarto shi kuma a cikin dakin kenan da ya riga shi shiga dakin shine kwartan cikin dakin kuma da ya ji wannan daya kwartan ya duro cikin dakin kawai sai yana zuwa sai ya dauki sanda ya labe shi kwartan da ke ciki kenan ya dau sandan shi ya labe ya da tin najin makila shi gidan ne ya dawo ayo wannan kwarto na biyu yana kunna kai ciki kawai sauke mai sanda kaja kawai ya zubar da shi ai tashi ya ai tashi da gudu ya arce ya zuci mai gidan ne shi kuma
ya bige
shi bandaje ta koro shi yana ruga kawai ya gudu a shagari aka dawo majalisa aka dinga yatti aka ce yace shine da aka zauna a majalisa yake cewa jama'a wai ko anya ko Lado yayi tafiya nan da ake cewa jiya
yayi tafiya
shine jama'a suka ce a kware ku me ka gani ai tun je Lado ya tafi Lagos shine kwarto yace kai amma ku ana shagiya to yana mamakin ko kuma
yana tunanin to akwai wani kenan wanda ya riga shi
ko kuma kurwan Lado kila ta zo ta doke shi haka yake tunani
to
kinji dai shi dai wannan kwartanci dai bai masa ji baba wallahi
gaskiya kam ya kare a kwance
yawa to daula ina ga wannan labarin ke zaki karanto mana shi gashi nan naga ke ma a computer ki akwai shi na labarin bagoburi dan ci rana a daura
a daura eh wanda Gadi Sa'idu daura ya aika mana
kware kuwa to mako me zuwa zaki karanto mana
shi zaka karanto mana shi insha Allah
to Allah shi nuna mana
kai mu ya nuna mana muna da rai da lafiya
amin amin to yanzu kan sai mu ci gaba da cashewa sallah ko tunda ai har yanzu dama ai har tayi sati bi sallah
har tayi sati bi sallah
ce kam to mun gode sosai yanzu kan duka nan za mu tattare ina mai namu
a madadin ni Daula Salim daga nan birnin
Washington DC Usman Ahmad kabarke cewa
mu huta lafiya sai wani mako idan Allah ya saki hada mu
za mu saki dawa da wani sabon shirin na
a bari
ya huce Madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
I love you, I love you. kudin hijira da wajibi ne kin ka gaba da